الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا شابيو قوتا المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو تيار داري هدو دا أربعين دا أربعين دا تقوص داي داي دا أشرين دا bakwai ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar da yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Sheikh Muhammad wato Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala na Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha kuma wannan shine darasinmu na 40 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi gabata mun karkare gabata 88 la yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin to mun tattauna wannan mas'ala wadda muka kawo hadithai da suke karkashin wannan da kuma wato duruk na su hadisan da shawahid da muka kawo akan hadisan sannan mun tattauna game da gabatacce 90 daidai wato an togace wato a yawa akwai an togace wato shahidai ba a dauke su daga inda suka mutu a je a binne su a wani gurin daban ana binne su ne a inda suka mutu ba a dauka su a kai su makabarta wanda a karkashin wannan mas'ala mun tattauna mas'alar ba a daukan mamaci a binne shi a cikin gida ana kai shi ainihin wato makabarta ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi ne a cikin gida saboda hadithin da muka ji daga sayyidina Abu Bakar radiyallahu an ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه فدفنوه في موضع فراشه تو باندا wanda ya mutu shahada shi ma ba a dauke shi daga inda ya mutu anan za a binne shi mun karanta hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu an inda ya bada labarin mahaifinsa da irin wasiyar da ya masa wanda da karshe dai mahaifinsa ya samu shahada kuma aka debo su wadanda suka mutu aka kawo su da shi mahaifinsa da kuma kawunsa ainihin wato wata gwaggwansu ta dauko su a kan raqumi har sun shigo garin Madina sai aka aiko dan aike daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a mayar da su abin ne sa inda suka mutu ba a dauke wanda ya mutu shahada daga inda ya mutu a kai shi wani guri wannan shi ma mun tattauna wannan mas'ala sannan mun tattauna mas'ala ta 91 bai halatta addafnu fil ahwalit atiya kusan wannan ita ce mas'alar da muka karkare akai cewa ba a binne mamaci a wasu lokuta masu zuwa in ba larura to mun dauki guri na farko addafnu fil awqati thalathati wato binne mamaci a lokuta guda uku wanda hadithun Uqba ibn Amir radiyallahu an ya kawo su thalathu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب وانا حتى تغرب وانا حديث شينون رشن هالت ينكو رشن كوتتور بني ممتي ألوكو تاقوداوكو وانا دقتكي حدا لوكة هودو ورانا har sai a bari sai rana ta fito ta dago sama da lokacin da rana ta zo tsakiyar sama a bari sai ta karkata da kuma lokacin da rana ainihin wato ta karkata za ta fadi to wannan suna daga cikin abubuwan da muka karanta kuma mun ji tawile da malamai suka yi game da waɗannan musamman lokuta da aka hana binne mamatuttu a cikin su inda aka dinga tawilin na kabura wasu suka ce musalli ake nufi ba abin ne din ba duk da cewa wannan kauli ne wanda yake ko kuma ma'ana ce wanda take mai nisa game da ma'anar kalman na kabura din wannan shi ma duk mun tattauna da maganganun da malamai suka yi cewa al-muradu bil qabr salatul janaza wannan shi ma kauli ne wanda yake da'ifi li'anna salatul janaza la tukrahu fi hadha al-waqti bil ijma' to duk mun tattauna wannan mas'aloli da malamai suka kakkawo na ainihin sai kuma mas'alar binne mamaci da daddare a cikin dare akwai hadithin Jabir dan Abdullah annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara rajula min ashabi qubida fa kufina fi kafan ghair dha'il wa qubira laylan fa zajara nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam zakara rajula min ashabi qubida ya tuna wani ya ambaci wani mutum cikin sabansa da ya mutu fa kufina aka sanya masa likafani fi kafanin ghair dha'ilin wato likafani wanda yake ba mai kyau ba mai tsada ba wa qubira aka je aka binne shi laylan kalmar wa qubira laylan kaga dai binnewa ake nufi da na kabura ba ana nufin sallah ba da haka au an na kabura fi hinna yake cewa fa zajar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubarar rajul bil layl hatta yusalla alai to mas'alar an yi qubarar rajul bil layl wannan hanawa da daddaren shine mahallu shahir ko kuma rashin yi masa sallah to mun tattauna game da wannan wasu suka ce an hana kwata kwata sai aka ce to me yasa aka ce hatta yusalla alai in hatta yusalla alai to kaga kenan ko da rana ne ko da daddare ne ba a kai mutum abin ne shi sai an masa sallah sannan kuma akwai gabar illa an yattarra insanun ila zalika sai in mutum an ga yana da matsananciyar buƙatar zuwa ga abin ne shi da daddare duba da ainihin wato yanayin sa to wannan mas'ala ta dan kawo iskali kamar yanda mun ambata kuma mun warware wannan iskalin inda mutum ya bi darasin da ya gabata na satin da ya wuce to zai ji kusan an warware wannan ainihin wato shubha da take tattare da wannan gaba qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qultu bari mu dauko daga gabar wa amman nahyu anil qabr laylan amma game da hani game da binne mutum da daddare hatta yusalla alai faqila to sai ta yi wa amman nahyu anil qabr laylan hatta yusalla alai qila faqila sababuhu anna dafna naharan yahduruhu kathiru minan nas an ce dalilin da yasa aka hana binne mamaci da daddare aka ce saboda binne shi da rana ya fi samun yawan mahalarta wa yusalluna alaihi wanda za su zo su yi masa sallah wanda wannan adadin mutane da za su zo su yi masa sallah da daddare wala yahduruhu da rana wala yahduruhu fil layli illa afradu inda daddare aka ce a zo a yi masa sallah to ba za a samu mutane da yawa ba sai daidaiku wannan yana daga cikin dalilin dalili na biyu kuma aka ce saboda annahum kanu yafaluna zalika sukan binne mutum da daddare ne lera da acil kafan saboda rashin kyawun likafani in likafanin ya zama to yayi muni so ana ganin a dan rufa masa asiri da daddare ba kowa ne zai ga munin ba fala ya tabayyana fil layli kagar munin likafanin ba zai bayyana ba inda daddare ne wa yu'ayyiduhu awwalul hadith wa akhiru qala al qadi al illatani sayyatani dukkan waɗannan dalilan guda biyu sun inganta cewa rashin binne wanda daddare za a sami yawan mahalarta sannan kuma inda daddaren ne za a samu rada'atul kafan kaga kenan illa kafani mai kyau ne kaga wannan ita ma illa babu ita wadhahiru anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam qasadahu ba ma'an zahirin maganan ka kalle ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin duka guda biyun qala wa qad qila ghayru dhalik an kuma fado wata maganar banda wannan qultu to anan muka tashi shine kusan gabar karatun qultu fa idza urifa anna al-illata qillatul musallina wa khashyatu rada'atul kafan idan mun fahimci cewa ko an fahimci cewa dalilin da yasa aka ce kada a yi sallah da daddare ko dalilin qillatul musallina za a samu karancin masallata wa khashyatu rada'atul kafan da kuma tsoran kada inda daddare ne a dinga binne mamaci da kowane irin likafani a sa koda yana da muni a binne shi haka saboda ba kowa ne zai gani ba in wannan ne dalilan da yasa aka ce an hana yin sallah da daddare, to mun fahimci wannan illar yantaju min zalika, sakamakon haka annahu law sulli alayhi naharan, kenan da za a yi wa mamaci sallah da rana, thumma ta'akhkhara dafnuhu li udhrin, sannan binne shin a dan jinkirta shi saboda wani uzuri, ila layli sai zuwa dare, annahu la mani'a min dafnihi fi, kaga ba abin da zai hana a binne shi da daddaren, lintifa'il illa, saboda yanzu illa ta koru, wa tahaqqiqil gaya kuma an cimma manufa, wa hiya kasaratul musallina, shine yawan masallata. Ina fata an gane, kaga kenan wannan ya zama in mun fahimci cewa illar da tasa aka hana yi wa mamaci sallah da daddare, saboda inda daddare ne ba za a samu mutane da yawa ba, inda daddare ne ba za a tantance a tsaftace likafani ba, kowane irin likafani ko mai rashin kansa za a ce abin da shi aka ba kowa ne zai gane ba, to don saboda haka ne aka ce kar a yi wa mutum sallah da daddare, kenan sakamakon haka inda tun da rana za a shirya mamaci a yi masa sallah, amma kai shi a binne shi sai aka jinkirta saboda wani uzuri mai karfi ya hana a binne shi tun da rana, amma an yi masa sallah sai zuwa da daddare, to ba abin da zai hana da daddaren aje a binne shi, me yasa? Saboda illar da ta sa aka ce kar a binne da daddaren babu ita, illar da ta sa aka ce kar a binne karancin samun mahalarta sallah, to da rana aka yi mai sallah an samu yawan jama'a, an samu likafani mai kyau dan da rana aka sa masa likafaninsa, to kaga wayannan illolin in su ne suka sa aka ce kar ai sallah da daddare babu su, dan haka kenan an masa sallah satin da rana, an yi masa sutura satin da rana, aka jinkirta binne shi sai zuwa dare saboda wani uzuri, wannan babu laifi. Wa alaihi akan haka, fa hal yajuzu ta'akhuru bi dafnil mayyit fi an-nahar, yanzu kenan yana halatta a jinkirta binne mamaci da rana, tahsilan lil gayati al madhkura, saboda a samu cimma waccan manufar da aka ambata, istahsana dhalika as-sanani, al imam as-sanani al hajj as-sanani wato ya hassana hakan, fi subul salam a cikin subul salam mujalladi na biyu shafi na 166, shi yana ganin babu komai, yajuzu ta'akhuru bi dafni al mayyit fi an-nahar, ana iya jinkirta binne mamaci da rana, a bashi wato a jinkirta binne shi da rana, tahsilan lil gayatil madhkura, saboda a samu waccan manufar wanda ake so a cimma. Walastu ara zalik, Sheikh Albani yace ni kuma bana ganin haka, li'anna al-illatil madhkura, domin illar can da aka ambata muqayyadatun bil layli, an iyakance ta ne inda daddare ne, illar rashin samun yawan mutane da kuma rada'atil kafan, to da haka an faɗi illar da ta sa aka hana binnewa da daddare, a gane ko? Da haka fala yujuzu ta'adiyatuha, baya halatta ƙetare waɗancan illoli guda biyu, ilan nahari, a baro daren kuma a maida su zuwa rana, li wujudil fariqil kabiri, saboda samun bambanci mai girma bainar zarafaini tsakanin wato lokutan guda biyu, akwai bambanci tsakanin rana da kuma dare, an hana binnewa da daddare saboda dalilai. Fa innal qillata fil layli amrun dabi'i, samun karancin masallata da daddare wannan al'amari ne na dabi'a, ka sani mutane wasu sun je kasuwa sun dawo wani ya gaji da kwadago, wani kuma dare dama ya da baya fita, ko ba komai kace sai da daddare za a binne mutum, kaga sai dai waɗanda suke na doran sa ko makota ko wani abu mai kama da haka, lalle za a samu domin da rana ne wani ma daga wani guri na nesa zai taho, to koda a kurkusan ne ba kowa ne zai je a binne mamaci da shi da daddare ba. Na fata an gane, kila wani zai zo a yi sallah da shi amma daga nan kuma sai ya noke ya koma gida, to kaga wannan kenan, fa innal qillata fil layl, samun karanci inda daddare ne amrun dabi'i, wannan al'amari ne na dabi'a, dabi'a ce inda da daddare ne to za a samu karancin mutane, bi khilafin nahar, sabanin inda rana ne, fal kasratu fihi hiya dabi'i, domin yawan mutane a same su da rana, wannan shine abin da ɗabi'a ta nuna, ɗabi'an mutane in aka inda da rana za a yi jana'iza to za ka samu adadin mutane da yawa. Thumma inna hadhihi al-kathara la hadda laha, sannan shi wannan yawan fa da ake maganar saboda a sami yawan masallata bai da iyaka, ba tsayawa za ana lissafa a ce sai sun kai mutum 150, da haka ana nan in mutum a ci gaba da kirga kuna da zanau ga ana ta kirga ku a ce yanzu an samu mutum 79, da haka har yanzu da saura, a'a shi yawan ba wani iyakance shi aka yi wucewa sai ya kai adadi kaza. Fa kullama tu'akhkhira bil mayyit zadatil kathara, duk sanda aka jinkirta yi wa mamaci sallah za a sami yawa, yawan zai karu, an fahimta ko da haka inda za a jinkirta tun za a ƙara samun yawan mutane tunda da ba galibi za a ga bayan an yi sallah wasu suna zuwa daga baya su tara har an yi sallah walizalika nara ba'd al-mutarafina da haka muna ganin wasu daga cikin mani'imta mawadata masu kuɗi alladhina yuhibbuna adh-dhuhura waɗanda suke son shahara riya'an sabida riya wa sum'atan da neman suna walau ala hisabil mayyit koda ko hakan zai cutar da mamaci qaryu akhirunahu sukan jinkirta bin ne mamaci al yawma ya kwana guda wal yawmaini har kwana biyu li yahdura al janazata akbaru adadin wai saboda a samu wani adadi mai yawa ya halarci sallar janaiza mumkinin wanda zai iya samuwa min al mushayyi'ina daga wanda za su raka wannan mamaci falau qila bi jawazi zalika la adda ila munahadati shari'i fi amrihi bil isra'i bil janazati ala ma sabaqa bayanuhu fil mas'ala yake cewa da haka za a ce hakan ya halatta a ajiye gawa kwana daya ana ta sanarwa a duk kafofin da ya kamata za a yi janaizar wani karfe kaza ranar kaza gashi yana nan amma a ce an jinkirta kwana daya kwana biyu yana nan saboda a sami yawan mutane a ce ai wajen mutum miliyan daya ne ko mutum dari kaza ne suka zo janaizar sama sani to wannan kaga suna yi ne sum'atan wariya'an dan neman suna ana samun manyan mutane musamman babban mutum in ya mutu ko wani masarake ko wani mai mulki ko wani mai kuɗi sai a ta jan janaizar a ta jinkirta ta saboda a ce ai adadin waɗanda suka zo sallar janaizar su suna da yawa ko wani ainihin babban shegi ko sai ga an jirkirta har zuwa kwana ɗaya ko kwana biyu wannan in aka ce hakan babu komai ya halatta ai wannan jinkirin to la adda ila munahadati shari'i to da wannan ya bayu izuwa ga kin bin shari'a fi amrihi cikin umarnin da shari'a ta bayar bil isra'i bil janazati da gaggauta kai mamaci alama sabaka bayanuhu bisa ga abinda bayanin sa ya gabata a baya fil mas'ala a mas'ala ta 18 shafi na 13 bi illatil kathara allati la dhabita laha bi illatil kathara wai ta da saboda dalilin neman yawan mutane allati la dhabita laha wanda yawan mutane ba shi da wani ka'ida ba ce ga ka'ida sai sun kai adadi kaza ba saboda neman adadin mutane kawai a jinkirtar da gawa a kikaita wannan kuma zai sa a kibin doko wato umarnin shari'a na a gaggauta kai mamaci in ya mutu da haka ga kenan ba ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a jinkirta mamaci kwana ɗaya kwana biyu wai saboda kawai ana son a sami yawan mahalarta بعد ذلك يتبين لنا الجواب bayan haka jawabin ya bayyana a gare mu amsar ta fito fili anil ishkal alladhi aradtuhu fi qawli wato cikin dan rikici da aka samu na wanda na kawo maka cikin fadin ta hatta yusalla alai wancan lafazin na an hana an naqbura fihin wato an wancan hadithun an nahyu anil qabri laylan ko hatta yusalla alai naha anil qabri laylan annahyu anil qabri laylan hatta yusalla alai an gane ko wannan hadithin dai da muka karanta na hatta yusalla alai wancan zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi qubaran rajulu bil layli hatta yusalla alai illa an yattara al insanu ila zalik an gane ko wannan hadithin yake so ya nuna mana bayan bayyanar haka kaga kenan waccan iskalin na hatta yusalla alai mun fahimta in hatta yusalla alai kaga wasu sun ce har sai an masa sallah kenan a iya yin sallar da daddare in dai an masa sallah haka wasu lafazin zai iya dauka to amma mun fahimci cewa ba ana nufin haka ba domin hatta yusalla alai in wannan ne sharadin to ai ko da ranan ma sai an masa sallah mun karanta wannan iskalin ya kawo idh innahu zahara anna almurada domin ya bayyana abinda ake nufi hatta yusalla alaihi ha naharan li kasratil jama'a ma'ana an hana abun ne mamaci da daddare a jira har a yi masa sallah da rana saboda a sami yawan jama'a shine ma'anar shine hatta yusalla alaiha din can ma'ana har a jira gari ya waye sannan a yi masa sallah li kasratil jama'a saboda a sami yawan jama'a kai ta bayyana anna lismal isharati fi qawli dan ismul ishara wanda ya bayyana cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yattara insanin ila zalika ya'udu dan wannan ismul ishara din ya koma ila dafni laylan zuwa ga binne wadda daddare walau ma'a qillatil musallina koda ku akwai karancin masallata anan illa an yattara insanun ila zalika ai ila dafni din ismul ishara yana koma zuwa ga binnewa sai fa in mutum ya shiga cikin halin da lalle fa sai an binne shi da daren nan saboda yanayin da yake ciki. To anan kaga ba a la'akari da yawan masallata, ana kallon halin da mamaci yake ciki na ya kumbura zai iya ainihin wato yin fashewa da sauransu. To wannan sai aka yi maza-maza aka binne, wannan kaga koda da daddare ne za a yi maza-maza a je a binne shi, wannan halin ittirar kenan. La ila dafni, wannan ismul ishara din yana komawa ne zuwa ga binnewar, walau ma a qillatil musallina, koda tare da karancin masallata ne. La ila dafni ma a tarki salati alai, ba ana nufin a binne mamaci ba tare da kin yi masa sallah itlaqan, wannan ba ma'anar wannan hadisin baya daukan ma'anar wannan kwata-kwata. Fal yuta'ammal, daka a lura da haka. Fa innahu haqiqun bit ta'ammul, domin wannan gurin ya dace a fahimce shi, a lura da shi sosai. Thumma qala an-Nawawi fi sharh Muslim, Imam an-Nawawi a cikin sharhin Muslim yake cewa wa qad ikhtalafa al-ulama, malamai sun yi sabani fi dafni fil layli, game da binne mamaci da daddare. Fa karihahu al-Hasan al-Basri, malam Hasan al-Basri ya karhanta binne mamaci da daddare. Illa li daruratin, sai akwai larura. Kaga ya yi muwafaka da wannan hadisin da muka karanta. Asalan shine kar abun da mamaci sai da rana. Saboda me? Saboda a inganta suturarsa, a sa mai likafani mai kyau, kuma a samu adadin masallata da yawa. Amma ana iya binne shi da daddaren in akwai larura. Wannan shine ra'ayin malam Hasan al-Basri. Wa hadal hadithu mimma yustadallu lahu bihi, wannan hadithin mimma yastadillu bihi, yastadallu lahu bihi, yana daga cikin abin da ake yi masa hujja wato da shi. Wa qala jama'irul ulama min as-salaf, jumhurun na malamai cikin salaf wal khalaf, magabata da waɗanda suka biyo baya, sun ce la yukrahu, babu wani karhanci na yi wa mamaci sallah da daddare. Sun ce ko da daddare za a iya yi wa mamaci sallah. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا. سنكاو هجر تشيوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه da kuma da yawa daga cikin salaf magabata dufinu laylan, an binne su ne da daddare, min gairi inkarin, kuma ba tare da wani yayi inkari ba. Hatta sayyidina Abubakar da daddare aka binne shi, sannan an samu wasu cikin salaf duk an binne su da daddare. Wa bi hadithil mar'atis sauda, da kuma hadithin wannan matan nan baka, a ita ba da daddare aka binne ta, ko war rajul alladhi yaqumu almasjid, da mutumin nan da mai sharan masallaci. Fatu wufiya bil layli, shi ma ya mutu da daddare. Fa dafanuhu laylan, suka binne shi da daddare. Wa sa'alahum annabi sallallahu alaihi wasallam anhu, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya game da ina wannan mutum yake. Fa qalu tu wufiya laylan, suka ce ai ya mutu ne da daddare. Fa dafannahu, ya makin Allah sai muka binne shi. Fil layli, a daren. Fa qala ala adantumuni, manzo Allah ce me ya hana ku sanar da ni mutuwarsa. Qalu, sai suka ce kana zulmatun, ya makin Allah akwai duhun dare ne ranar, an yi akwai duhu, saboda duhu dare ya riga yayi. Walam yunkir alaihim, manzo Allah kuma bai musu inkari ba. An gane ko? Yawa, kaga da ya tashi yin fadan, me yasa ba sanar da shi ba? Yace ba cewa me yasa aka binne shi da daddare ba. Wa ajabu inda hadha alhadith, sai aka ce to ya za ku yi da wannan hadisin zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubaral mayyit laylan. Sai suka bada amsa game da wannan hadisin, annan nahaya kana li tarki salah, suka ce shi wancan hanin an yi magana, an wato hanin yayi magana ya kasance ne li tarki salati, wa lam yanha an mujarradid dafni bil layl, hadisin ya hana abunna mamaci da daddare ne saboda rashin yi masa sallah, bai hana binne shi da daddaren ba. Wa inna ma li tarki salati, wai saboda kin yi masa sallah, aw li qillatil musallina, ko saboda karancin masallata, aw an isa'atil kafani, ko rashin kyawun likafani, aw anil majmu'i, ko kuma gaba daya, duk dalilan kama sabaka. Qultu, sai na ce wal jawabul awwal, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce amsar can ta farko, wa huwa shine annan nahaya, wancan hanin na ayyo mutum sallah da daddare, kana li tarki salati, wai hanin saboda kin yi masa sallah ne, la yasihu, yace wancan dalilin nasu na farko bai da inganci. Ai mun ma warware shi, mun ji ba wannan bane tun a baya ma mun karanta wannan, ko da haka su jumhur da suke ganin a iya binne mutum mamaci da daddare sun kawo hadisai. To da suka kawo hadisai, an binne wata mata mai sharan masallaci, a wata mata baka da daddare, an binne sayyidina Abubakar da daddare, an binne wani mutum mai sharan masallaci da daddare, sai aka ce to kuma ya za ku yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abun nan mutun da daddare hatta yusalla alaihi illa an yaqarra insanun ila zalika sai suka kawo wancan dalilin da tuntuna mun rushe shi suka ce ai sabbi da kawai kin yi masa sallah ne yasa aka ce ka abu ne shi da daddare ko kuma saboda karancin masallata ko saboda rashin kyawun likafani ko duka sai albani ya ce wannan amsa tasu gaskiya bata inganta ba لأنه لو كان كذلك دومين إندا هكني لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه داباب مربات كان بني شدة الدري كو بني شدة رانا إن أنتي رشين يمسى صلى ني يسا أكتي أنهانا بني شدة الدري تو أكود رانا ني إنبا يمسى صلى وشي ما أنا إيا هانا بني شدة تو كاكا كينا مسألة باتا لو كتن باتي باتا رشين يمسى صلى ماتي إن رشين يمسى صلى ني كود رانا ني بلا بني شبا da sai a ce na ha an wato zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yudfana an yuqbaral mayyitu laylan aw naharan hatta yusalla alayhi sai a kawo aw naharan aw sawabu bal sawabu anna an-nahya inma kana lil amrayn alladhayni sabaqa fi kalam al-qadi yake cewa zance na gaskiya na daidai wannan hana bunna mamaci da daddare dalilin saboda al'amuran can guda biyu wanda tattaunawa akan su ta gabata cikin maganar alqadi cewa saboda kasratul musallina da kuma me rada'atul kafan walidhalika ikhtara ibn hazm shesa ibn hazm ya zabi ra'ayi ko fatawar annahu la yajuzu bai halatta an yudfana ahadul laylan abunna mutun da daddare illa an daruratin sai dan akwai larura watadalla ala zalika bi hadha alhadith ya kuma yi hujja da wannan hadithin zajaran nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubar almayyit laylan hatta yusalla alayhi thumma ajaba an alahadith alwarida aka ce to kuma kai malam ibnu hazm to ya za kai da hadisan da suka zo fi dafan laylan game da bunne mamaci da daddare wa ma fi ma'anaha da kuma hadisan da suka zo da ma'ana irin wannan min alathar na maganganun magabata bi qawlihi fil muhalla da ainihin wato maganganun da maganganun sa a cikin muhalla a mujalladi na 5 shafi na 114 zuwa 115 wa kullu man dufina laylan ga amsar da ya bayar ce duk wanda aka binne da daddare minhu sallallahu alaihi wasallama ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa min azwajihi ko kuma aka ce matansa wa min ashabihi ko daga sahabbansa radiyallahu anhum fa inna ma zalika li darurati mu dauka ma an samu koda misali a ce an binne annabi da daddare ko an binne sayyidina abubakar da daddare ko wata cikin matan annabi an binne ta da daddare ko wani cikin sahabbai an binne shi da daddare to ka dauka wannan binnewar larura ce sai akai wannan binne da daddare fa inna ma zalika li daruratin aujaba zalika wato wannan akwai wata larura wani dalili da ya tilasta yin hakan min khawfil harri na tsoran zafi kila ana cikin yanayi na zafin rana lokaci ne na bazara da aka lokacin da gari zai waye a ce aje abun nan mutun ko lokacin da mutun ya mutu a ce aje abun nan shi to wannan zai bayi zuwa ga mutane mahalarta su sha wahala min khawfil harri ala man hadara wa huwa bil madinati shadidun an gane ko wato wannan kamar saboda tsoran zafi ga wanda duk ya halarci jana'izar wa huwa bil madinati shadidun kuma da ma ka san garin Madina akwai zafi mai tsanani aw khawfi taghayyurin ko kuma tsoran jirkitawa da canzawar mamaci aw gairi zalika ko makamancin haka min mayu bihu dafna laylan daga irin dalilan da zasu iya hana abun nan ai zasu iya halatta abun nan mutun da daddare wala yahillu li ahadin an yadhunna bihim radiyallahu anhum khilafa zalika bai ma halatta wani ya tsammatarwa wa'ancan magabata Allah ya kara musu yadda sabanin haka ka yadda koda sun kawo binnewa halaccin binniya da daddare to saboda larura ne larura ko ne ta tsoran zafin rana ko kuma khaufi taghayyur thumma rawa karahata dafni laylan an sa'id ibn al-musayyib sannan ya rawaito karhancin binna mutun da daddare daga sa'id ibn al-musayyib wa aqulu albani yace ina cewa wa min al-ja'izi yana daga abin da yake ja'izi anna ba'da man dufina laylan kanu sallau alayhi naharan wasu daga cikin wanda aka binne da daddare din nan to binniyar ce aka jinkirta ta zuwa dare amma an riga an sallace su tun da rana kuma a baya dama mun ce za a iya yin haka ko a yi wa mutum sallar saboda ga yanayi na zafin rana sai a sallace shi sai a jinkirta kai shi sai rana ta yi sanyi ko kuma sai dare ya yi sannan sai a ji abin da shi wa hina idin fala ta'aruda to in haka ne kaga babu cin karo tsakanin hadisan mu dauka duk wanda aka ce an binne su da daddare to kila an musu sallacin da rana ne aka jinkirta binnewa zuwa dare yace in muka dauki wannan ma'anar to zai zama babu cin karo tsakanin hadisan alama sabaka bayanuhu bisa ga abinda bayanin sa ya gabata wa zalika huwa alwaqi'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abinda zai iya faruwa a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum domin annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba a tarihi an ce sallau alaihi yawmat thulatha sun yi masa salla tsawon ranar talata thumma dafanuhu lailatal arbi'a sannan suka binne shi a daren laraba an gane ko ai kaga tuntuna masa salla tunda salla aka dinga yi masa uhudanan afradan wannan su zo wannan yazo ya masa sallah wannan yazo ya sallah ya tafi wannan yazo ya sallah ya tafi wannan yazo ya sallah ana ta shigowa ana sallah wasu suna shigowa wasu suna fita daka tun ranar talata aka yi masa sallah amma ba a binne shi ba sai ran laraba da daddare to kaga wannan ya tabbatar da cewa an kai haka kai jami'in hadisan a iya wa mamaci sallah tun da rana amma binne shi a jinkirta sai da daddare amma kwata kwata a ce ba a shirya shi ba sai da daddaren ai masa sallah a je a binne shi to ya ci karo da wancan hadisin amma an ka dauki wannan ma'anar da hadisan sun shiga hadisan an hana binne wa mamaci da daddare hatta yusalla alaihi illa an yattara insanun ila zalika da kuma waɗannan hadisan na an binne wani da daddare an binne wani da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da masaniya to inda zaka yi jam'in hadisan shine aka kawo maka wannan hanyar kama da karabun hisham kama yanda ibn hisham ya ambata fi siratihi a cikin sirarsa ta ibn hisham mujalladina 4 shafi na 314 cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an yi masa sallah tun ranar talata amma an binne shi ranar laraba da daddare an ibn ishaq wallahu a'lam fa in ittaru li dafanihi laylan gaba ta 91 na'am 92 haka ko gaba ta 92 fa inittaru li dafanihi laylan idan suka buƙatu zuwa ga binne mamacin su da daddare jaza ya halatta kaga duk maganar da ake yi in ma larura ce za ta sa a binne shi da daddare wannan ba falamania ba a hana amma babu larura a ce sai da daddare za a binne shi to shine aka ci karo da wancan hadisin Allahumma sai dai idan am sallace shi wani uzuri sai aka jinkirta binne shi sai da daddare wannan babu laifi in an yi haka jam'an lil ahadith amma idan wato bukatuwa ce ta tilasta musu binne shi da daddaren aka ki a jinkirta zuwa gari ya waye jaza ya halatta walau ma asti'malil misba koda ta kai ga sai an yi amfani da fitila wa nuzul bihi fi qabri da shiga da fitilar cikin kabarin sa dan a hahaska li tashil amaliyati dafn dan a saukaka aikin binne shi din liya halatta kuma ka san dai an hana zuwa da fitila makabarta ma ko to kaga wannan in dan wannan bukatar ce ittirari ne yasa za a binne shi da daddaren kuma ga duhu to a iya amfani da fitila koda ta kai ga a shiga da fitila har cikin kabarin sa dan a haska wannan ya halatta wa dalilu hadith ibn abbas دليلي كوشين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا من زعم الله صلى الله عليه وسلم يا شجر دوان متن قبر سدد الدري وأسرج في قبره كما يحسك قبر الناس دان أشجع بدا أيكي وجنب النش أخرجه ابن ماجة يفتح دوان مجلد سنة أي شافي ندري هدو دا 40 دا هدو إمام الترمذي مجلد ندري شافي ندري دا 40 دا بقوي bi atamma minhu da cikakken wato lafazin wa qala hadithun hasan kuma yace hadithi ne hasan qultu yani annahu hasanun li ghairi abinda abu isa tirmidhi yake nufi da hadithun hasan anan yana nufin hasanun li ghairi wa hadha istilahun khasun li tirmidhi wannan wani salo ne na zance na istilahin imamu tirmidhi shi kadai ke amfani da lafazin yace hadithi hasan yana nufin hasanun li ghairi annahu idha qala hadithun hasan Imam Tirmidhi duk sanda yace maka hadithin wannan hadithi ne hasan fa inna ma yuridu al-hasan li ghairihi yana nufin hadithi ne hasanun li ghairihi kama nassa alayhi huwa nafsuhu, kama yanda shi da kansa ya nassanta hakan fil ilal, a cikin littafin sa al-ilal al-madhkura, littafin sa al-ilal wanda aka ambata fi akhir kitabihi, a ƙarshen littafin Jami'u Tirmidhi. Wa qad ja'a lahu shahidun kama yati, sana ko wata ruwayar da zata zama shahid ga wannan lafazin ko wannan ruwayar da muka karanta yanzu kamar yanda zata zo ran gaba. Wa alaihi akan haka fala yaridu ala tahsin at-Tirmidhi naqadu ibn Qattan, da haka sukar ibn Qattan da yayi wato ga hassanawar Imam at-Tirmidhi ga wannan hadithin, wannan ba zai zamanto fala yaridu ala tahsin at-Tirmidhi naqadu, wato naqadin da ibn Qattan yayi wa Imam at-Tirmidhi akan hassana wannan hadithin ba zai zama yayi aiki ba. Alladhi hakahu sahibu Tuhfatul Ahwazi, wanda mai Tuhfatul Ahwazi ya kawo. Amma shahid, amma wanda zai zama shahid akan wannan hadithin na Imam at-Tirmidhi, fa huwa min hadithi Jabir bin Abdullah, hadithi ne na Jabir dan Abdullah wanda akhrajahu Abu Daud ya fitar da shi mujallad ne biyu shafi na 63, Al-Hakim mujallaji na 1 shafi na 368, Al-Baihaqi mujallaji na 4 shafi na 53, wa qala Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hakim an-Naysaburi yake cewa sahihun ala shart Muslim wa wafaqahu Adh-Dhahabi wa zada alayhi an-Nawawi, Imam an-Nawawi yayi qari akan ruwayoyin su. Fa qala fil Majmu', a cikin littafin sa Al-Majmu' mujallaji na 5 shafi na 302 yana cewa rawahu Abu Daud bi isnadin ala shart Al-Bukhari wa Muslim, yace Imam Abu Daud ya ruwaito wannan hadisin da isnadi bisa sharadin Bukhari da Muslim, ba iya sharadin Muslim ba. Qultu, sai na ce kullu zalika khata'un, wannan dukkan sa kuskure ne. Fa inna madara isnadihi, domin gaba ɗaya isnadin yana komawa ne ala Muhammad bin Muslim ne da'ifi, hadisin duk ta inda ka cewayo da shi isnadin yana komawa kan wani rawi da ake kira Muhammad ibn Muslim at-Da'ifi, wa huwa shi wannan bawan Allah Muhammad ibn Muslim at-Da'ifi, wa in kana thiqatan, duk da cewa mutumin kirki ne, thiqa ne fi nafsi shi akan kansa, faqad kana da'ifan fi hifzihi, amma ta bangaren haddasa da'ifi ne. Walidhalika lam yahtajja ash-shaykhani bihi, daka Imam al-Bukhari da Muslim ba sa yin hujja da ruwayar sa. Wa inna ma rawalahu al-Bukhari ta'liqan, Imam al-Bukhari ya yi ruwaya daga shi Muhammad ibn Muslim at-Da'ifi amma ta'liqan, ruwaya ce wanda isnadin ta ba cikakken isnadi ba. Wa Muslim, shi ma Imam Muslim ya kawo ruwayar, wato ya ruwaito ruwayar wannan Muhammad bin Muslim at-Da'ifi, amma shi ma istishhadan, yayi istishhadi da ita ne. Wa min al-ajaib, shi sa abin ban mamaki, annal hakima wa dhahabi, Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi da Imam adh-Dhahabi ala ilmin bi ba'di hadha, didda sun san, suna da masaniya ga wani bangare na wannan magana da muka yanzu. Faqad dhakara al-Mizzi, Imam al-Mizzi ya ambaci cewa anna da'ifiya, wannan rawi Muhammad ibn Muslim da'ifi, hadha laysa lahu fi Muslimun, ba shi da wata ruwaya a cikin Muslim illa hadithun wahidun, sai hadithi guda daya wanda aka ce Muslim ya yi istishhadi da shi. Qala al-Hafiz ibn Hajar, al-Hafiz ibn Hajar yake cewa huwa mutaba'atun indahu, kuma mutaba'a ce a wajen shi Muslim, kama nassa alayhi al-Hakim, wa kadhalika sarraha adh-Dhahabi fi tarjamatihi, haka Imam adh-Dhahabi ya sarraha, yayi bayani a cikin tarjamar wannan rawi min al-Mizan, a cikin littafin sa al-Mizan al-I'tidal, anna musliman rawalahu mutaba'atan, Muslim ya ruwaito ruwayar Muhammad ibn Muslim at-Da'ifi amma mutaba'atan, walahu shahidun akhar, har wa yau dai wannan hadisin yana da wani shahid din, min hadith Abi Dharr nahwahu, akhrajahu al-Hakim bi sanadin fihi, al-Hakim ya fitar da ita ma wannan hanyar, ita ma a cikin hanyar akwai fihi rajulun lam yusamma, akwai wani mutum da ba a ambace shi ba, an sami ibhami a cikin isnadin. Wa baqiyatu rijali thiqat, an ka cire wannan ragowar rijal din thiqat ne. Gabata 93, yanzu mun fahimci cewa in akwai bukata ana iya binne mamaci da yaushe, in ba bukata fa asalan a binne shi da yaushe, amin. Gabata 93, wa yajibu imaqul qabr, wajibi ne a zurfafa kabari, kar a dinga yin kabari sama-sama yanda za a ga yana saurin ruftawa, sai ga tukwane, sai ga da abu, in kana shiga makabartu za ka yi ta gani irin wannan rami ake yi, ai mai zurfi ɗaya. Wa tawsi'uhu, wajibi ne a yalwata kabari, wa tahsinuhu, wajibi ne a gyara kabari ya kyau,
kai yanzu ba ga gidanka ba yanda in zaka yi gida yanda kake kyautata shi ka inganta shi kai masa fenti a sa wasu fitulu masu ban kai ai maka kaza ai maka kaza shi dan ya mutu za ku kai shi sabon gidansa sabon gida ne fa amma kawai shikenan buja buja kawai shikenan da sauran kura da kaza a ciki wani gurin ya kantare wani gurin ga wani abu ya duk a kasa kankarewa ya kyau to yi wa kabari a gyara shi da ka kalle shi ganshi ko kai ka shiga sai haka alhamdulillah yayi kyau to wannan shine abin da ake so kai wa kabari kakkai yanda kai in amma zaka ji baka ji dadi ba ai ba kyauta ma ba da haka kabari a yi shi mai zurfi wajibi ne ba mustahabbi bane a yi shi yalwatacce ba kuntatacce ba wajibi ne a yi shi kuma mai kyau wa fi hadithan kuma kanka dauka mallan ya faɗo wannan magana ne daga yace akwai hadisi guda biyu da suka yi magana akan haka al-awwal an hisham ibn amir qal hadisi na farko an karbo daga hisham bin amir radiyallahu anhu yace lamma kana yawm uhud ranar yakin uhud usiba man usiba min al-muslimin an kashe wa'anda aka kashe cikin musulmi wa asaban nasu jirahatun wasu kuma mutanen sun samu raunuka fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya makin Allah al-hafaru alaina li kulli insanin shadidun tona kabari ga kowane mutum an kashe wajen mutum 70 an kashe mutum 70 a yakin uhud kowane mutum da ya ce sai mun tona masa kabarin sa shi kadai al'amarin akwai wahala akwai tsanani ya makin Allah akan mu a ce mu tona wa kowane kabari dai a tona wa kowa kabarin sa fa kaifa ta'muruna ya makin Allah me zaka umarce mu da mu yi dan saukakawa fa qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfaru ku tona rami ku tona kabarin wa ausi'u ku yalwata shi wa a'miqu ku zurfafa shi wa ahsinu ku kyautata shi wadfunul ithnaini wath thalatha fil qabr sai ku dinga binne mutum biyu ko mutum uku a cikin kabari daya amma in kun tashi yin hakan wa qaddimu aktharahum qur'anan ku fara gabatar da alarama a cikin su wanda yafi kowa hadda alqur'ani to shi za ku fara sawa sannan sai kuma rago su biyo baya قال فكان ابي ثالث ثلاثه وكان اكثرهم قرانا فقدم اجيرن gawo wakin da aka aje babana shine dayan mutun uku yana cikin gawa cikin wanda aka kashe dayan mutun uku ne wa kana aktharuhum qur'anan jabir yace kuma duk cikin wayennan da suke tare da mahaifinsa baban jabir yafi su hadda alqur'ani faqaddima da aka bisa ga ka'idar da manzo Allah da karakteriya da manzo Allah ya basu sai aka gabatar da mahaifina a gaba sauran sai aka shirya su a baya saboda shi yafi su hadda qur'ani akharajahu abu daud ka karanta alqur'ani ba za ka wulakanta ba dan uwa a karanta alqur'ani yi maka amfani a duniya ka ji a kabari ma zai maka rana ballantana kuma a lahira akharajahu abu daud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 70 Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 283 zuwa 284 Imam At-Tirmidhi mujalladi na 3 shafi na 100 shafi na 36 Imam Al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 34 Imam Ahmad mujalladi na 4 shafi na 19 da na 20 Ibn Majah shi ma ya kawo shi Mukhtasara والسياق للنسائي wannan lafazin da muka ji yanzu na Imam An-Nasa'i ne wal ziyadatu kulluha dukkan ziyada da kaji a cikin wanda take cikin wannan bakadin gaba dayanta kulluha lahu fi riwaya dukkaninta ta Imam An-Nasa'i ce a cikin riwaya daya wa kaza inda hiya inda Ahmad haka take a wajen Imam Ahmad dunal ula banda ziyada ta farko wali abi daud wal baihaqi athalisa imam abu daud da imam al baihaqi sun ruwaito ziyada ta uku wal tirmizi wa ibn majah wal baihaqi arabi'a tirmizi ibn majah al baihaqi shi kuma sun ruwaito ziyada ta hudu wal tirmizi al khamisa imam al tirmizi ya kawo ziyada ta biyar wa qala hadithun hasanun sahihun qultu sai na ce wa madaru sanadi sanadin hadisin gaba ɗayan ka tattaro hanyoyin yana komawa ne ala humaid ibn hilal akan wani rawi da ake kira humaid ibn hilal wa qad rawahu anhu ayyuba as-sakhtiyani ayyubu as-sakhtiyani shi ma yayi ruwaya ta wannan hadisin ne daga humaid ibn hilal ala thalathati awjuhin tafuskoki uku al-awwal fuskar farko anhu an hisham ibn amir daga humaid ibn hilal daga hisham bin amir athani fuska ta biyu anhu daga dai shi hilal ibn humaid ibn hilal an abid dahama daga abid dahama an hisham ibn amir athalis fuska ta uku anhu daga humaid ibn hilal an sa'd ibn hisham an abihi hisham ibn amir wa qad taba'ahu ala alwajhi alawwal sulaiman ibn almughira sannan ya samu mutaba'ar sulaiman ibn almughira an humaidin daga dai humaid ibn hilal din bihi akhrajahu an-nasa'i wanda imam an-nasa'i ya fitar da wannan wal baihaqi da imam al baihaqi mujalladi na 3 shafi na 413 wa ahmad da imam ahmad wa taba'ahu ala alwajhi althalith ta fuska ta uku kuma ya samu mutaba'ar jarir ibn hazim shi yake cewa haddathana humaid ibn hilal an sa'd ibn hisham ibn amir to kaga duk wayennan kowace hanya tana komawa ne zuwa ga humaid shi yasa yake cewa madaru sanadihi ala humaid ibn hilal akhrajahu althalatha almadhkurun ukun can da aka ambata duk sun fitar da wannan hadisin wa kaza abu daud haka imam abu daud wa anhu albayhaqi daga imam abu daud imam albayhaqi yaruwaci wannan hadisin mujalladi na 3 shafi na 414 wa hadha alwajhu arjahu indi li hadhihi almutaba'a wannan fuskar ita tafi rinjaye ni a waje na saboda wannan mutaba'a din wa hiya arjahu min almutaba'ati alula kuma tafi rinjaye a waje na sama da waccan mutaba'a ta farko li wajahaini saboda fuskoki guda biyu awwalan fuska ta farko anna sulaiman ibn almughira ihtajja bihi muslim saboda rawi sulaiman ibn almughira hatta imam muslim yayi hujja da shi dun albukhari banda imam albukhari farawalahu maqarunan bighairi shi imam al-bukhari in zai yi ruwaya daga shi sulaiman ibn al-mughira yakan yi ruwaya daga gare shi kuma ya hada shi tare da wani bi khilafi jarir ibn hazim sabanin jarir ibn hazim faqad ihtajja bihi muslim wal-bukhari kaga shi kuma imam muslim da imam al-bukhari duk suna yin hujja da maganar sa to kaga wanda imam al-bukhari da muslim suke yin hujja da maganar sa yafi wanda iya muslim ne imam muslim ke yin hujja da maganar sa thaniyan nabiyyu anna fihi ziyadatun min thiqa wa ziyadatu thiqa maqbula yake cewa sannan kuma a cikin wannan ziyadar akwai wata ziyada da aka samu daga thiqa wa hiya mu'tabara ziyadatu min thiqa kuma mu'tabara ana al'akari da ita fa kana min almurajjihat ziyada in ta samu daga thiqa tana daga cikin abinda ake rinjayar da wata ruwayar akan wata ruwaya wa ala hadha akan haka fa isnadul hadith sahihun isnadin hadithin da ya inganta kama qala at-tirmidhi kama yanda imam at-tirmidhi ya fada wa huwa ala shart ash-shaykhain kuma ya cika sharadin ash-shaykhain bukhari da muslim athani ar-rajul min al-ansar hadithi nabiyu daga wani mutum cikin lansarawa qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajul min al-ansar yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen halartar janaizar wani mutum cikin lansarawa wa ana gulamun ma abi lokacin ni yaro ne ina tare da mahaifina fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hafiratil qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna wajen da ake haka kabarin gabar kabarin sai anan manzon Allah ya zauna faja ala yusi manzon Allah yake ta yin wasiya yana umarni wa fi riwayatin yumiu a wata ruwaya manzon Allah yana ta yin ishara da nuni ila alhafir zuwa ga mai haka wa yaqulu yana cewa ausi min qibalir ras kara masa fadi ta bangaren kan wa ausi min qibalir rijlain kara masa fadi ta bangaren kafafuwan la rubba izqin lahu fil janna wato abid dahda kenan an gane ku la rubba izqin lahu fil janna yace ban san adadin dodan dabino da yake da shi ba a cikin aljanna akhrajahu abu daud kaga kenan ana son wani ya zauna kusa da kabari a kara masa tsawo a dan kara masa fadi a dan fike can nan dan kankare shi can yayi tudu dan goggoge wannan tudun a gyara kabari sosai haka ba kawai mutane su zo saboda kawai ana garaje kawai ana ta sauri fafafa ko ta yaya ma kawai aje kai kaje ka karata ba wannan baya din za a yi wa mamacin haka haka yana cikin shi sa ake son waliyin mamaci ya dinga tsayawa kusa shi yafi sanin kiman mamacinsa sauran mutane ba lalle bane wani ba karatu gare shi ba kawai zai zo tuturawa dan wanka kasa ya tafi sa kawai ba abin da ya shafe shi saboda ka tsaya tun daga maganar wanka ka san waye zai wa mamacin ka wanka waye zai wa mamacin ka sallah ka je makabartar shi ma ka kula abin duk da kake gani shine amfanin wannan karatun in zamu yi ta wannan karatun kuma sannan mu je abubuwan da suke ta faruwa na ba daidai ba kuma su ci gaba da faruwa ka gaba shi da fa'ida karatun daka kodiyo shi ana yin wannan karatun kuma abin da muke so shine duk wannan karatun ballighu anni walau aya ka ci gaba da karantar da wani kai ma ba ma son kullun yan abubuwa irin wayannan ana ta maimaita sana ta karanta su kuma gowa ma yau ne ya kira ka a waya ya tambaye ka akwai wani dan uwa wata zata musulunta wai sai ya kawo ta waje na ina jin yana gurin nan ma nace kai yanzu baka iya bata kalmar musulunci wai tun jiya ake so a musulunta da ita nace in ta mutu kafin lokacin ba ko tun jiya ne ko tun safe nace irin wannan ba a jinkirtawa yanzu karatun nan ba za ka iya isarwa ba sai an sake dawowa waje na to me amfanin karantar da kai da nayi an bayyanta in mas'ala ce wanda take ta shallake kai ba laifi ka abin nan amma wannan karatun abuwa ne na yau da kullun yau da kullun kaji gara kai abin da yake da akwai in kana da shakku sai kai tambaya ina fata an gane to wannan shine akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 2 shafi na 83 wal baihaqi mujalladi na 3 shafi na 414 war riwayatul ukhra lahu wa ahmad imam ahmad mujalladi na 5 shafi na 408 was siyaqu lahu wannan lafazin nasa ne wa isnaduhu sahihun kama qala an-nawawi fil majmu' mujalladi na 5 shafi na 286 wal hafiz fit talkhis aka al-hafiz ibn hajar a cikin at-talkhisul habir mujalladi na 5 shafi na 201 qultu sai nace wa zahirul amri fil hadithain zahirin umarnin da muka ji manzo Allah ya bayar a waɗannan hadisan guda biyu yufidul wujuba yana nufin wajibci yana nufin wajibcin ma zukira fihi ma abubuwan da kaji an ambata a cikin waɗannan hadisai min al-i'maq kama daga zurfafa kabari wa tawsi'ati kama daga kyauta wato abinan yalwata kabari wal ihsan da kuma kyautata shi wal ma'ruf an ash-shafi'iyyah wa ghayrihim abinda aka sani daga mazhabin shafi'iyya da wasan su istihbabul i'maq su suna ganin wai zurfafa kabarin wato ramin kabari mustahabbi ne wa amma ibn hazm amma ibn hazm faqad sarraha fil muhalla ya bayyana qarara a cikin littafin sa al-muhalla mujalladi na 5 shafi na 116 bi farziyati ya ce farilla ne wa ikhtalafu fi hadd al-i'maq to sannan sai malamai kuma suka yi sabani game da iyakar zurfin yaya kamata kaman mita nawa ya kamata zurfin ya kasance ala aqwalin shi ma maganganu suka yi daban-daban taraha in kana son ganin maganganun da malamai suka yi wane ya ce mita ya kai mita kaza wane ya ce kai mita kaza ka koma cikin al-majmu na ibni na imam nawawi au gairihi ko waninsa insha Allah sai mu tashi waya juzu fil qabrin lahadu inda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah.